آله حق عدد ويداري العبيد الحمد لله قوان لساته نام الله عمدت الأحكاري زام تاش باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم babi kidan da zai magana akan sallar shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani ita salla tana da kaskice babban ginshiki ce a cikin addini shi yasa babu wata al'umma wanda ubangiji ya kawo ya turo musu annabi da ya zama a cikin al'umman nan babu salla halatta min salati qaddu fashanu arfa'u babu saboda muhimmancin salla shi yasa daga imani da Allah da manzon Allah to sai salla mumini cikakken mumini cikakken masoyin annabi shine yake tsaye da salla wanda kage yana wasa da salla yana jifa da salla baya tsaye da salla to alamar babu cikakken imani a tare da shi babu cikakken soyayya a tare da shi dan duk cikakken musulmi cikakken masoyin manzon Allah zai so salla saboda ne saboda salla ta annabi ce bazalla shi yazo da salla kuma ya tabbata a cikin hadisin sunan na Abu Dawud cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam duk sanda wani abu ya bujuro masa sai da take cewa badara ilal salati bazalla sai da gawa sai kuma a tashi salla daƙin mun cikin salla ake to shi yasa wannan babi zai yi magana yaya siffar sallar manzon Allah take wanda manzon Allah shine abun koyi to ya siffar sallar sa take shine ke cewa babu siffar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza kabbara idan yayi kabbara ta salati a cikin salla sakata bazalla sai danyi kawai shiru ba ta ce Allahu akbar kafin ya fara qira'a sakata sai kawai kunai hatan wani dan lokaci qabala an ya qira'a tun kafin ya fara karatu qabala an ya qara'a tun kafin ya fara karatu fa qultu lati ya rasulullah inji abu hurairah ya ma'aikin Allah da abi anta wa ummi ina fansarka da babana da babata wannan wani wato sahabbai su biwa suna gaya manzon Allah wannan kalmar saboda girma janabi na sayyidina rasulullah ina fansarka da babana da babata ma'ana zaka iya miƙa babanka akan kare annabi zaka iya miƙa babanka ta halaka akan kare annabi ma'ana akan manzon Allah da babanka da babanka zaka iya ba da su akan annabi wanda kuma duk mumini sai haka zai zama cikakken mumini yace ara aita sukutaka yace ya rasulullahi ka bani labari sukutaka kawaicinka bainat takbiru wal qira'ati tsakanin kabbara wal qira'ati da karatu ma ta kulu me kake cewa ala shugaba sallallahu alaihi wasallam yace aqulu ila cewa allahumma baqid baini wa baina hadayaya allahumma ya ubangiji baqid kanisanta baini tsakanina wa baina hadayaya daga tsakanin kukurina tsakanin kurakuraina kama ba atta kamar yadda ka nisanta bainal mashriki tsakanin mahudan rana wal magrib da mafadan rana allahumma naqini allah ka tsarkake ni ya ubangiji ka tsarkake ni min hadayaya daga kurakuraina kama yunqas thawbul abyad kamar yadda ake tsarkake tufafi wanda yake fari min danas daga datti allahumma gfirni Allah ka wanke ni min hadayaya daga kurakuraina dilma'i da ruwa wasalji da kankara wal baradi da dai kankara ubangiji ka wanke ni to wannan shine abin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin wannan hadisi manzo Allah yana yin wannan addu'a idan ya tada salla idan yayi kabbara kafin ya fara karatu yawa dan ko mai metawa an ajure ta kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kabbarati salati idan yayi kabbara cikin sallah sakata yana yin kawai wani hakan wannan lokaci kabla an ya qara'a kafin ya fara karatu fa kuntu nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah da abi an tawa ummi ina fansanka da baba na da babata ara aita sukutaka kabani labari kawai cinka baina takbiri tsakanin kabbara wal qira'ati tasaratu ma taqulu ya rasulullahi me kake cewa kale yace aqulu ina cewa allahumma ba'id wa baina hadayaya kama ban attabaynal mashriq wal magharibi allahumma nakini min hadayaya kama yunqas thawbul abyad min ad-dhanab allahumma ghsilni min hadayaya bil ma'i was salji wal baradi wannan shine shi yasa a gurin malamai suka ce wannan ko wanda yake sallah shi kadai ko limami ko wanda yake mamu bebi duk zai wannan du'aul istiftahi din in yazo zai yi sallah zai karanta ta didda akwai rawayu wasu ruwayoyin sun zo sun kawo wasu addu'o'in wanda suka marfu ai abin tsagawa zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda ake yin su in an yi kabbara kafin a fara karatu akwai ruwayan da suka sa suka kawo wasu addu'o'in sabanin wannan to amma dai a gurin malamai babu wata addu'a mafi inganci kamar wannan saboda wannan shi wannan ruwayar ruwaya ce wadda take muttafaqun alaihi Buhari da Muslim duk sun rawaito wannan ruwayar to amma kuma a gurin malamai yawanci abinda su a imma suka faɗa kamar irin su Imam Malik da su Imam Shafi da Imam Ahmad da ma Abu Hanifa cewa idan mutum bai yi wannan ba to ba za a sallasa ta yi yawa dan ba da daga cikin abubuwan da suke wajibi ko kuma ba su ma kamar Imam Malik bai kawo ta ma cikin sunanin salati ba an fahimta yawa saboda haka dan mutum bai yi ba babu komai haka in kana in ana cikin sallah in ka zo ka tarar limami ya fara karatu to babu bukata ka ce za ka yi wannan a wannan lokacin abin da ake bukata da kai kawai ka saurari liman misali sallar isha ko asubahi ka zo ka tarar liman ya fara karatu kana zuwa ka ce Allahu akbar to ba za ka shagala da wannan ba kawai za ka saurari liman ne yawa domin namaju ila al-imamu bi mutammali kawai za ka ci gaba da sauraron liman ne ko kuma ka zo ka tarar limami yayi kabbara yayi ruku'u zaka bi shi sallah ko yana cikin wani rukun daga cikin rukunan sallah bacin kai kabara ka ce zaka yi wannan a'a duk ba zaka yi wannan ba amma in tare kuka tayar limami yayi wannan kawai din yana yin wannan to kai ma sai kai Allahu a'lam daga nan mu tsaya nan ko alhamdulillah Allah mu tashi سي روح الأدب كو الله يرحمه الله يرحمه الله وعلى النبي الكريم وعلى آله حتى بالله